إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masjidut tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu da ke GRA cikin garin Azare jihar Bauchi tarayyar Najeriya majalisi da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar dan Khattab Allah yarda da shi a wannan yammaci na Alhamis 22 ga watan Dhulqa'ada na shekarar Hijira ta 1445 wanda yake daidai da 30 ga watan 5 shekara ta 2024 wannan shine majalisi na 124 idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata bayanin da muke yi shine yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi yayi ta kokarin raya gurare daban-daban da gine-gine a lokacin jagorancin sa to guri na farko da mawallafin wannan littafi ya fara mana bayani a kansa shine masallatan Makka da Madina bayani ya gabata dangane da yadda sayyidina Umar yayi hidima wa masallacin Madina wato masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta yadda yayi kokarin fadada masallacin da kuma kara rufin masallacin rufin da zai kare masallacin daga zafin rana da kuma yoyo na ruwa a yayin da ake ruwan sama da kuma yanda ya kara shimfidi cikin masallacin ta yadda masu ibada za su samu sauki wajen ibadar su da kuma tafiya idan ana yi cikin masallacin mutum ba zai jikkata ba kafafunsa ba za su wahala ba to gaba ta biyu da muka shiga bayani kanta a majalisin da ya gabata lokaci ya kure mana shine yadda sayyidina Umar yayi hidima wa masallacin Ka'aba wato na haramin Makka kenan abin da muka fara bayani a kansa dangane da hidimar sayyidina Umar Allah yarda da shi wa masallacin Ka'aba abu na farko da ya fara yi shine lokacin da ya zama khalifa ya gusar da maqamu Ibrahim da ke manne da ɗakin Ka'aba ya gusar da shi daga jikin ɗakin Ka'aba ya nisantar da shi daga ɗakin Ka'aba ta yadda masu ɗawafi za su samu space wato ɗan fili wanda zai ba su damar yin ɗawafi ba tare da waɗanda suke sallah jikin maqamu Ibrahim sun tare musu gurin ɗawafi ba sannan su ma karan kansu waɗanda suke sallah jikin maqamu Ibrahim ɗin ya zamanto masu ɗawafi ba su ƙetare su ba a yayin da suke sallar su to wannan gabar a kanta muke bayani a majalisin da ya gabata sai lokaci yayi halinsa to inda za mu dora ya ce wa amila alaihi al-maqsura har yanzu dai magana ne akan maqamu Ibrahim Sayyidina Umar maqamu Ibrahim da yana manne da jikin ɗakin Ka'aba. Maqamu Ibrahim kamar yadda muka yi bayani a majalisin da ya gabata wani dutse ne da Sayyidina Ibrahim alaihi salam ya tsaya a kansa har sai da shatin hoton kafansa ya bayyana jikin wannan dutse ko wannan bigire a yayin da suke gina ɗakin Ka'aba shi da ɗansa Isma'il alaihi salam. To wannan guri shi ake kira maqamu Ibrahim, da yana manne da jikin ɗakin Ka'aba. To Sayyidina Umar da ya zo ya zama Amirul Mu'minin sai ga maslaha na hukunta ya nisantar da shi daga jikin ɗakin Ka'aba. Bayan ya nisantar da shi, anan ya ce wa amila alaihi al-maqsura, sai masa ɗan ƙaramin ɗaki ya kewaye wannan maqamu Ibrahim ɗin. Ko yanzu idan ka je Makka, maqamu Ibrahim za ka ga a kewaye yake, an ɗanyi ɗan gini kaɗan ta ƙasa, ta sama kuma sai aka kawo gilas kwalba aka kewaye shi da shi irin na zamani, aka masa ƙawa inda za ka leƙa za ka hango ƙafafun guda biyu. Duk da cewa wasu daga cikin malamai suna cewa shekaru da suka tura gurin da Annabi Ibrahim ya taka a yayin da yake gina ɗakin Ka'aba, gurin ya tsare yanzu babu shi. To amma ko a yanzu idan ka je Makka za ka ga shatin waɗannan ƙafafu a cikin wannan ƴar kwalba ta maqamu Ibrahim. To Sayyidina Umar ya yi aiki guda biyu wa maqamu Ibrahim. Na farko ya gusar da shi daga jikin ɗakin Ka'aba, da yana manne da jikin ɗakin Ka'aba. Na biyu kuma sai ya ɗan masa ɗan ƙaramin ɗaki ya kewaye shi, kamar ya ba shi security, ya ba shi kwaba, ya ba shi tsaro kenan. Anan ya ce wa maqamu Ibrahim hadha, shi maqamu Ibrahim ɗin nan tarihi da za a hakaito mana a nan, da ya sa dalilin da ya sa aka riƙi maqamu Ibrahim a matsayin gurin sallah shi ne bayanin da zai mana a nan yanzu. Ya ce an Anas ƙala Umar ibn al-Khattab wafaqtu rabbi fi thalathin aw wafaqani rabbi fi thalath, qultu ya rasulallah law ittakhadhta min maqami ibrahima musalla fanazalat wattakhidhu min maqami ibrahima musalla. Yanzu wannan hadisi da ya kawo mana shi mawallafin wannan littafi yana so ya yi mana ishara dangane da dalilin da ya sa aka riki maqamu Ibrahim ya zama gurin sallah. Ai, in za a tuna a baya majalisin da ya gabata mun yi bayanin hikimar da ta sanya Sayyidina Umar ya gusar da maqamu Ibrahim daga jikin ɗakin Ka'aba saboda maslahar masu ɗawafi da maslahar masu sallah jikin maqamu Ibrahim. Kaga kenan an shar'anta yin sallah jikin maqamu Ibrahim. Me yasa aka shar'anta sallah maqamu Ibrahim? Wani sababi ya sanya aka shar'anta yin sallah jikin maqamu Ibrahim? To shine aka hakaito mana cikin wannan hadisi na Anas ibn Malik, Allah yarda da shi. Hadisin Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihinsa. Anas ibn Malik yake ba da labari cewa qala Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar ɗan Khattab, Allah yarda da shi, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka shigo garin Makka shi da Annabi a lokacin aikin hajjin bankwana, sai ce qala Umar, Sayyidina Umar ya ce wafaqtu rabbi fi thalath, nayi muwafaka da Ubangiji na a abubuwa guda uku. Yayi muwafaka da Ubangijinsa abubuwa guda uku. Me wannan lafazi na Sayyidina Umar ya kunsa, me yake nufi? Abin da lafazin yake nufi shine a gurare guda uku Sayyidina Umar zai ba da shawari akan a aikata kaza, Allah sai ya saukar da ayat Qur'ani yayi umurni a aikata shawarin da Sayyidina Umar ya bayar, ko kuma Sayyidina Umar ya faɗi wani lafazi kaza, a iya fahimtarsa sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ta alqur'ani wacce ta dace da irin lafazin sayyidina Umar to shine yake cewa hakan ya faru da shi har sau uku ya bada shawari akan a aikata kaza sai Allah ya saukar da ayar ta alqur'ani yana ƙara jaddada wannan ra'ayi ko shawari na sayyidina Umar shine muwafaqar da yayi tsakanin sa da ubangijinsa amma anan gurin in mun kula zamu ga ya ce yayi muwafaqa da ubangijinsa har sau uku shin iya sau uku ne kawai banda ukun babu wasu ga sunan zai hakaito mana duk da anan mawallafin littafin ɗaya kawai ya kawo mana shine wanda ake bukata amma ya ambace su guda uku na farko yace qultu ya rasulullah nace ya manzon Allah law ittakhadna min maqami ibrahima musalla ina ma da a ce mu riki maqamu ibrahim ya zama gurin sallah gare mu shawari ne yake bawa annabi cewa yanzu ya manzon Allah me zai hana idan muka zo muka yi dawafi sawa'un dawafi na hajji ne ko kuma dawafi na umra ko kuma dawafi haka na ibada wanda ba shi da alaka da hajji ko umra mun san shi kansa dawafin ibada ne ko da ba hajji zaka yi ba ko ba umra zaka yi ba haka kawai kai dawafi ita ma ibada ce wacce take mai cin gashin kanta kamar nafila ce kamar yanzu ka tashi kai raka'a biyu mun san ai ba farilla bace to haka ita ma dawafi haka kawai mutum in ya shiga haramin makka zai iya yin dawafi ya zaga so bakwai ba tare da nufin yin umra ko kuma yin hajji ba nafila ce ibada ce wacce Allah madaukakin sarki zai jinjinawa ma'abocinta to sayyidina Umar ya bijiro da shawarin sa wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya manzon Allah me zai hana duk lokacin da muka zo muka yi dawafi a shar'anta mana bayan mun kammala dawafi mu zo jikin maqamin Ibrahim mu yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai amsa sayyidina Umar da eh ko a'a ba ba a dau lokaci ba sai Allah ya saukar da aya ta alqur'ani yana karfafan shawarin sayyidina Umar cewa wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla kuma ku riki maqamin Ibrahim ya zama a matsayin gurin sallah a yayin da kuka yi dawafi kaga anan gurin shawari ne sayyidina Umar ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya yana karfafar wannan shawari na sayyidina Umar shine ma'anan fadin sayyidina Umar cewa yayi muwafaka yayi dace da ubangijinsa a gurare guda uku ma'ana abubuwan da suka zo cikin tunanin sayyidina Umar ya bada shawarin su sai Allah ya karbi wannan abun kuma Allah ya karfafi wannan abun ya jaddada wannan abun ya ma bada umurni a dabbaka in shawari ne sayyidina Umar ya bayar to wannan shine asalin dalili da sababi da ya sanya a yau idan an yi dawafi duk wanda yayi dawafi zai je jikin maqamin Ibrahim yayi sallah sakamakon shawarin sayyidina Umar da ya ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ta alqur'ani ya karfafi wannan shawari na sayyidina Umar shi yasa duk wanda zai yi dawafi a yau dawafi na hajji ne ko kuma dawafi na umra ko kuma dawafi haka na nafila to an shar'anta bayan ya kammala wannan dawafi jikin dakin Ka'aba zagawa sau bakwai to yazo jikin maqamin Ibrahim yayi nafila raka'a biyu wanda malamai suka kira wannan raka'o'i guda biyu da raka'atai tawaf raka'o'i guda biyu da ake na dawafi to wannan ya faru ne sakamakon shawarin sayyidina Umar to dama ya ce yayi muwafaka da ubangijinsa a gurare guda uku ma'ana ubangijinsa ya masa muwafaka a gurare guda uku yanzu mun ji na farko shine shawarin da ya bayar akan a riki maqamin Ibrahim a matsayin gurin sallah sai Allah ya karfafi wannan shawari nasa Allah ya masa muwafaka ya masa mara masa baya akan ya tabbas a riki maqamin Ibrahim ya zama a matsayin gurin sallah sai abu na biyu wanda sayyidina Umar ya bijiro da shi a matsayin fahimtar sa ko ra'ayinsa Allah ya mara masa baya cikin alqur'ani Sayyidina Umar yace wa ayatul hijab da ayar hijabi. Sayyidina Umar yazo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace ya Rasulullah law amarta nisa'aka an yahtajibna. Ya manzon Allah ina ma da a ce zaka umurci matanka su killata kawunan su su yi hijabi. Kar a bar kowa yana shiga kansu. Sayyidina Umar ya faɗi wannan wa manzon Allah. Malamai suka ce lokacin da Sayyidina Umar ya gaya manzon Allah wannan, shi ma manzon Allah yana da wannan ra'ayi na killace matansa, na umurtan matansa su yi hijabi, su killace kawunansu, kar wani ya shiga gare su sai suna da hijabinsu. Annabi ya yi niyya haka, amma annabi bai yi ba, yana jira a saukar da aya a masa umurni. To sai aka yi dace, Sayyidina Umar ya zo yake ba annabi shawari. Ya Rasulullah, za a yi kowa yana shiga kan matanka anyhow, duk wanda ya ga dama wannan ya shiga, wannan ya fita, ka musu umurni su killata kansu kar a ba da dama ma kowa ya shiga gare su. Sannan in za su fita su yi hijabi, ma'ana su sitirta jikinsu gabaki ɗaya daga sama har ƙasa. To da Sayyidina Umar ya bada wannan shawari, sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayar hijabi wa annabi, ya marawa shawarin Sayyidina Umar baya, ya ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn. Allah ya ce wa annabi, kayi umurni wa matanka da ƴaƴanka mata da mata muminai su yi hijabi, su yi sutura, sanya sutura tun daga tsakar kansu har ƙasa, ya sauka ƙasa duk ya suturce su, su suturce jikinsu gabaki ɗaya. Wannan shi ma ya faru ne sakamakon shawarin Sayyidina Umar, Allah ya yarda da shi. Wannan shi ne karantarwa addinin Musulunci. Mace in za ta fita daga gidanta, to ta suturta jikinta gaba ɗaya, zai shiga cikin layin suturta jiki, kar ta sa sutura mai ɗaukan hankali. Yanzu macen da za ta fita daga gidanta ta sanya suturar da ke ɗaukan hankali, wannan ba ta yi hijabi ba. Matar da za ta fita daga gidanta ta caɓa ado, ta yi kwalliya, wannan ba ta yi hijabi ba. Matar da ta yi hijabi ita ce wacce in za ta fita ba za ta caɓa ado ta yi kwalliya ba, ko da ta caɓa ado ta yi kwalliya, za ta sa babban sutura da zai rufe wannan kwalliya da adon nata, ta yadda in ta fita waje duk inda ta wuce ba wanda zai ga wannan kwalliya tata ko ya ga wannan adon nata. To wannan ita ce ta yi hijabi, wanda Allah ya yi umurni wa manzon Allah, ya yi umurni wa matansa da kuma ƴaƴansa mata da kuma mata muminai. Kenan duk wata mumina ga umurni nan na Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce ta, kan cewar ta zauna cikin gidanta. Mace abin da aka fi sani shi ne a addinin Musulunci, karantarwa addinin Musulunci shi ne ba a so tana fita irin fitan jahilan farko. Jahilan farko su ne babba da ƙaramin dalili sun fita wurta fita wurta dawo. Wannan ba tsari ba ne na musulma, ba tsari ba ne na mumina. Mumina lazumtar gidanta take yi. Mumina ba ta yawo kwararo kwararo, ba ta yawo lungu lungu, ba ta yawan fita daga gidanta, koyaushe tana cikin gidanta. In kaga ta fita daga gidanta, to wani dalili ne mai ƙarfi. To in kuma ta tashi fita daga gidan nata, tana yin sutura wacce take cikakkiya, ta suturta jikinta ta yadda ba za ta ja hankalin wani ba, sannan mai rauni kuma ransa ba zai raka ba, wannan ita ce mumina. To wannan umurni wa mata muminai da kuma ƴaƴan annabi mata da matan annabi sallallahu alaihi wasallama ya samo asali sakamakon shawari da Sayyidina Umar ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya, yana mai umurtan bayinsa muminai da yin hijabi ɗin. Wannan abu na biyu kenan. Sai abu na uku, Sayyidina Umar yake ba da labari cewar wajtama'a nisa'un nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fil ghairati alai. Matan annabi sallallahu alaihi wa sallama sun haɗu sun yi mitin dangane da kishi kan annabi sallallahu alaihi wa sallama. wannan kissar da ta shafi bayani kan kishin mata matan annabi akan annabi mun yi bayanin ta a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba a duk lokacin da ya idar da sallar asubahi wata riwayar ta ce sallar la'asar yakan bi dakunan matansa duk ya zagaya su gaisa wannan al'ada ce da annabi yake tafiya a kanta to sai suka kula cewar annabi a zagawan da yake yi akwai ɗakin da annabi in ya shiga yana ƙara mintuna sama da sauran ɗakuna ma'ana lokacin da yake ɗauka a ɗaki kaza ya fi a kan sauran ɗakuna wata riwayar ta bayyana cewa Hafsa bintu Umara bin al-Khattab ita ce in annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ɗakinta yana ƙara lokaci sama da sauran ɗakuna wata riwayar kuma ta bayyana cewar Zainab bintu Jahash ce to ka san Bahaushe yana cewa kishi kumallan mata duk imanin mace da iliminta da takawarta dole wannan halitta ta kishi da Allah madaukakin sarki ya halitta mata tana tare da ita sai dai kuma idan ta zamanto mumina mai takawa kishin baya haifar mata da munanan tasiri wanda zai gadar mata da fushin Ubangiji subhanahu wataala tabbas akwai kishin amma ta san yanda za ta yi control din kanta dangane da wannan kishi ba za ta sake wa zuciyarta ta zama ita ce jagorar ta ba wajen ingiza ta har ta je ta yi abin da zai fusata Allah subhanahu wataala wannan mumina batta haka duk wacce kaga kishi ya ingiza ta ta je ta yi abin asha ta yi abin Allah wade ta yi abin tur to wannan ba ɗabi'a bace ta mumina mumina tana da kishin amma kuma batta taba barin kishin ya zamanto yayi rinjaye a kanta za ta ji kishin zai taba zuciyarta amma kuma tsoro da take da shi na Ubangiji subhanahu wataala sai zamanto kwaba gare ta ya zama garkuwa gare ta wajen aikata abin da bai dace ba ma'ana ba za ta afka cikin abin da bai dace ba wanda zai fusata Allah subhanahu wataala to matan annabi da suka kula cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ɗakin wance idan ya shiga dade wanda yake yafi na sauran matansa sai suka yi amfani da wata dabara ɗaya daga cikin matan annabi Juwairiyya bintul Harith al-Hilaliyya tana da baiwa sai aka hada baki da baiwar cewar duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shiga ɗakin Hafsa ki bi bayansa ki laɓe ki ga me yake yi ne yasa yake ɓata lokaci wanda in ya shiga sauran ɗakunan baya ɓata lokacin haka to yanzu an bata umurni ita wannan baiwa dole ta zartar da wannan umurni ta aiwatar da wannan umurni to da annabi ya zo bisa al'ada yana zaga ɗakunan matansa kamar yadda ya saba wannan baiwa sai ta bi bayan manzon Allah ta shiga da ta shiga sai ta ga ashe zuma ne idan ya shiga Hafsa take ɗaukowa ta bashi sai ya zauna ya sha zama da yake wajen shan wannan zuma shi yake sawa yake ɓata lokaci sama da sauran ɗakuna to shine da ta zo sai ta isar da aiki da aka dora mata cewar ai gashi kunji dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shiga ɗakin Hafsa yake ɓata lokaci sama da sauran ɗakuna to sai suka yi wata dabara cewar to duk lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana zaga ɗakunan matansa idan ya shiga ɗakin Hafsa ya fito duk wacce ya shiga ɗakin ta a cikin mu ta toshe hancinta ta ce ya rasulullah bakinka wari yake me kace haka bakinka na warin maghafir maghafir wani abu ne wanda suna cin sa ko suna shan sa wanda yana da zaki amma kuma yana tashi to annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo yana zaga ɗakunan matansa ya shiga ɗakin Hafsa ya fito da ya shiga ɗakin wannan sai ta toshe hancinta tace u ya manzon Allah me kace haka bakinka yana tashi bakinka na warin maghafir nabi ya ce ba abin da na ci banda zuma zuma ne Hafsa ta ban wata riwaya tace ba abin da na ci banda zuma zuma ne fa Zainab ta bani riwayoyi mabambanta ta riwaya ta bayyana Hafsa wata kuma ta bayyana Zainab binta Jahash to da ya fita daga wannan daki ya shiga wani dakin ita ma sai ta toshe hancinta tace ya rasulullahi bakinka tashi yake me kace haka bakinka na warin maghafir annabi kuma baya so a ji iska mara dadi na tasowa daga gare shi sawa'un a bakinsa ko a gangar jikinsa ko kuma a sutirarsa saboda yana ganawa da mala'ika mala'iku kuma sun washi wari to manzo Allah kuma baya so ya cutar da halittar ubangiji subhanahu wata'ala shi yasa ya hana mu kar mu ci albasa ko tafarnuwa mu taho masallaci saboda idan ka ci albasa ko tafarnuwa ka taho masallaci zaka cutar da jinsin halittu guda biyu jinsi na farko mala'iku saboda mala'iku da su ake sallah to su kuma ba sa son wari to idan ka ci albasa ka taho masallaci ko ka ci tafarnuwa ka taho masallaci ana sallah da kai a sahu to zaka cutar da mala'iku domin ba sa son wari sannan jinsi na biyu zaka cutar da mutanen da ka tsaya kusa da su wannan wari da zai fito daga bakinka zai cutar da wanda ke dama gare ka kuma zai cutar da wanda ya tsaya hagu gare ka to wannan yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mutun ya ci abin da yake tashi ya zo masallaci dan gudun kar ya cutar da bayin Allah Allah kuma ya ce innal ladina yu'duna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina inji Allah madaukakin sarki lalle waɗanda suke cutar da mu'minai maza da kuma mu'minai mata ba tare da sun ci sun sha ba ba tare da laifin tsayaba balle na zaune to fa wannan sun yi dakon laifi mai girman gaske to shi yasa annabi duk wani abu da ya kunshi ya shafi cutar da wata halitta cikin halittun Allah annabi na kaurace masa annabi na guje masa baya son sa to shi yasa da aka samu wannan shaida ya fito daga gurin matan annabi cewa bakinsa na tashi shi kuma baya so a ji wari na fitowa daga gare shi yana hulɗa da mala'iku suna zuwa mala'ika jibrilu na zuwa su gana yana hulɗa da sahabbansa zai zauna ya karantar da su cikin masallacinsa yana hulɗa da matansa a cikin gidansa waɗannan ɓangarori duka baya so ya cutar da kowane ɓangare to shine annabi sai ya haramta wa kansa shan zuma daga nan ya haramta wa kansa shan zuma to sai Allah ya zargi annabinsa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik ya kai annabi me zai sa kana haramta wa kanka abinda Allah ya halatta maka Allah ya halatta masa shan zuma yanzu kuma ya haramta wa kansa me yasa tabtaghi mardata azwajik saboda kana neman yardan matanka ne zaka haramta wa kanka abinda Allah madaukakin sarki ya halatta maka to sayyidina Umar da labari ya iso shi cewa gashi fa abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya taso takanas ya taho gidan manzon Allah da yazo sai ya samu matan manzon Allah yake ce musu naji labarin abin da kuka yi sai yake ce musu asa rabbuhu in tallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara ya gaya musu waɗannan lafuzza yace me yasa kuke cutar da manzon Allah kun san manzon Allah fa zai iya sakin ku tunda kuna cutar da shi kuma in ya sake ku Allah zai musanya masa da matan da suka fi ku sai irgo siffofi guda takwas asarabu in tallaka kunna ayyubdilahu azwajan khairan min kunna zai iya yuwa idan ya sake ku Allah madaukakin sarki ya musanya masa da matan da suka fi ku alkaini wanda suka hada siffofi guda takwas na farko muslimatin na biyu mu'minatin na uku qanitatin na hudu ta'ibatin na biyar abidatin na shida sa'ihatin na bakwai tayyibatin na takwas a bukara waɗannan sifofi guda takwas idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake ku sai Allah ya musanya masa matan da suka fi ku alkhairi waɗanda suka siffanta da waɗannan sifofi guda takwas sayyidina Umar da ya ga musu wannan sai Allah ya saukar da ayatul qur'ani kamar yadda sayyidina Umar ya faɗi Allah ya saukar da ayatul qur'ani asa rabbuhu in talaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin 'abidatin sa'ihatin sayyibatin wa abkara Allah ya saukar a cikin lafuzza kwatankwacin lafuzzan da sayyidina Umar ya yi amfani da su wajen nasiha da jan kunne wa matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kaga anan ma ayatul qur'ani ta zo ta marawa ra'ayin sayyidina Umar baya kuma da ta tashi sauka ma sai ta sauko cikin irin lafuzan da sayyidina Umar yayi amfani da su wajen nasiha wa matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine anan gurin mawallafin wannan littafi ya kawo mana wannan hadisi da sayyidina Umar ke bayyana cewar yayi muwafakawa ubangijinsa a gurare guda uku saboda tawadu irin na sayyidina Umar da kuma ladabi irin na sayyidina Umar yana ladabi wa ubangiji amma a zahiri ubangiji ne masa muwafaka to amma saboda ladabi irin na sayyidina Umar kar ya ce ubangiji ya mun muwafaka abubuwa guda uku yana ganye haka kaman bai yi ladabi ba sai ce nayi muwafaka wa ubangiji tare da cewa ubangiji ne in sayyidina Umar ya faɗi kaza sai ubangiji ya saukar da aya yayi muwafaka wa kaza da sayyidina Umar ya faɗi in sayyidina Umar ya bada shawari sai ubangiji ya saukar da aya yana tabbatar da shawarin sayyidina Umar wannan shine ma'anan wafaqtu rabbi fi salat amma gabanin mu wuce ɗan uwa idan muka kula da wannan nasiha na sayyidina Umar da Allah ya saukar da ayar qur'ani ya jaddada ta cewar asa rabbuhu in tallaka kunna ayyubdilahu azwajan khairan min kunna zai iya yuwa ubangijinsa in ya sake ku ku matan annabi da kuka hade masa kai wajen kishi in ya sake ku Allah madaukakin sarki ya canja masa matan da suka fi ku alkhairi Muhammad bin Nasir As-Sa'idi Allah masa rahama yayi tafsiri na alqur'ani mai girma wanda yafi shahara da tafsiru As-Sa'idi tafsirul karimir rahman fi tafsiri kalamil mannan sunan tafsirin nasa kenan ya bayyana cikin tafsirinsa cewar da Allah madaukakin sarki ya barwa annabi matansa bai musanya masa da wasu ba wannan yana nuna a duniya kakab ba matan da suka kai matan annabi alkhairi dan da akwai matan da suka fi matan annabi alkhairi to da Allah zai musanya masa da su to da Allah ya bar masa matansa bai musanya masa da wasu wannan yana nuna kenan a duniya kakab ba matan da suka kai su alkhairi inji Imam As-Sa'idi a tafsirinsa da yayi karkashin wannan aya din to sayyidina Umar da yake cewa yayi muwafaka wa ubangijinsa a abubuwa guda uku shin iya abubuwa guda uku ne kawai babu na hudu ba na biyar ba iya abubuwa guda uku bane abubuwan da ayar qur'ani ta sauka ta marawa fahimtar sayyidina Umar ra'ayin sayyidina Umar shawarin sayyidina Umar baya ba ɗaya bane ba biyu bane ba uku bane ba hudu bane suna da yawa to amma sayyidina Umar anan gurin me yasa ya kebe ukun da ambato alhali akwai wasu ba bayan uku yanzu ai mun ji guda uku na farko ya bada shawari wa annabi akan a riki maqamu Ibrahim ya zama gurin salla bayan an yi dawafi ayatul qur'ani ta sauka wata kizu min maqami Ibrahim musalla ta mara masa baya nabi ya bada shawari wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ya umurci matansa su killace kawunan su in za su fita su yi hijabi su tarta jikinsu gaba daya ayatul qur'ani ta sauka ta mara wa ra'ayin sayyidina Umar baya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina 'alayhinna min jalabibihinna sannan abu na uku da yaji labarin yanda matan annabi suka hada kawunan su wajen kishi akan annabi yazo ya musu nasiha da cewar asa rabbuhu in tallaka kunna ayyubdilahu azwajan khairan min kunna hazwa karshen ayar nan ma ayatul qur'ani ta sauka a cikin irin lafazin sayyidina Umar waɗannan sune abubuwa guda uku da sayyidina Umar yace ya samu muwafaka daga gurin Allah subhanahu wataala to bayan ukun babu wasu akwai wasu akwai yadda ya kamata a yi da kamammun yaki na Badar fursunonin yaki na Badar nan ma sayyidina Umar ya bada shawari bayan an dawo daga yakin Badar an kamo kamammun yaki cikin Quraishawa adadin su da bai gaza mutum 70 ba sai annabi ya shawarci sayyidina Abubakar cewa menene ra'ayinsa dangane da kamammun yakin nan me yake gai kamata a yi da su sayyidina Abubakar ya ce Rasulullah kamammun yakin nan daga ƴaƴan baffanu sai ƴaƴan kawu ne tunda duk Quraisha ne mu ma Quraisha ne saboda haka dabara ita ce ina ga kowanne a dora masa wani kudi ya fanshi kansa a ce wani ka kawo dirhami kaza ka fanshi kansa kanka kai ma wani ka kawo dirhami kaza ka fanshi kanka sai zamanto idan mun musu haka za mu samu natija kusan guda biyu zuwa uku natija ta farko su za su ga mun musu halacci to wannan halaccin da muka musu watakila ya sa su shiga musulunci tunda ba a kashe su ba natija ta biyu da za a fita da ita kudin da suka bayar na fansan kawunan su za a iya amfani da shi wajen karfafa daular musulunci wajen shirya mayaka zuwa wani yaki in an tashi za a fita to wannan shawarin sayyidina Abubakar kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kaifa Umar me shawarinka ya ce ya rasulullahi ba ni da fahimta irin ta Abubakar ni ina ga waɗannan duka kafirai ne mushrikai ne masu bautan wani Allah abi su ɗaya bayan ɗaya duk a filla kawunan su sannan an tashi filla kawunan su dabarar da za a yi wajen filla kawunan su kowane ɗaya daga cikin su a duba a ga waye yafi kusa da shi sai a ce kai zaka kashe shi ni Umar a duba a ga cikin kamammun yakin nan waye yafi kusa da ni sai a ce ni in kashe shi a duba a ga Abubakar waye yafi kusa da Abubakar a dangantaka ta jini sai a ce Abubakar ya kashe shi a duba sa'ad dan Abi Waqqas waye fi kusa da shi a dangantaka ta jini sai a ce kashe shi tunda duk wanda ya kashe wanda ya fi kusa da shi ɗan kabilar ba za su ce za su zo su dau fansa ba tunda in sun yi haka za su yi biyu babu tunda ni ɗan kabilar su ne wanda na kashe ma ɗan kabilar su ne tunda yanzu wancan ɗan kabilar su ne aka kashe in sun zo za su kashe ni din ma ɗan kabilar su ne sai su yi asara biyu kenan wannan sai sa su hakura wannan shine shawarin sayyidina Umar annabi sai fi karkata zuwa ga shawarin sayyidina Abubakar Allah ya daida su gaba to sai Allah madaukakin sarki saukar da aya sai zargi annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa shawarin Umar din shi yafi Allah ya ce ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhira bashi cancanta ga annabi ya zama yana da fursunonin yaki da zai karbi fansa daga gurinsu ya amfana da shi hatta yuthqina fil ard sai an yi gwagwagwa a ban kasa an jikkata an ci kwakwa an wahala ba kawai a matakin farko daga zuwa an yi yaki na farko an dawo tunda yakin da aka je aka yi biri jini kare jini ko aka gwabza yaki aka zub da jini yakin Badar shine zai zama na farko duk da cewa akwai yakukuwa da suka gabaci na Badar sai dai su ba a zub da jini ba amma a yakin Badar an zub da jini shine yaki na farko da aka fara zub da jini to ai da sauran rina aka ba yaushe ma aka fara yakin da har za a fara karban kudin fansa sai Allah mai da wannan martani ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthqina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah sai Allah ya mara ma ra'ayin sayyidina Umar baya ya marawa shawarin sayyidina Umar baya to kaga wannan in an lissafa akan hukuncin da muka ambata na maqamu Ibrahim da kuma hijabi da kuma ayar kishi kan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga in mun hada da wannan ya zama hudu kenan hakenan ba iya ukun bane sannan kuma akwai na biyar ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da shugaban munafikai Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya rasu dansa Abdullahi sunan uban Abdullah ibn Ubay ibn Salul sunan dan Abdullah ibn Ubay ibn Salul shi dan mumini ne yana cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uban kuma munafiki ne to lokacin da uban ya rasu munafiki shugaban munafikai Abdullah ibn Ubay ibn Salul sai dansa cikin sahabban annabi yake Abdullahi sai ya zo ya samu manzon Allah ya ce yana neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa alfarma guda biyu manzon Allah ya ce an yi an gama me da me kake bukata yace ya rasulullah mahaifina ya rasu ina so ka bada alkabbarka aje a masa likafin annabi ya dauka yace gashi je ka masa likafin yace alfarma ta biyu da nake nema ya rasulullah in na gama masa likafani na fito da shi ka masa sallah annabi yace anya an gama je ka masa likafani ka fito da shi yaje ya wanke mahaifinsa ya masa sutura ya dauko shi ya fito da shi ya ajiye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga zai masa sallah sayyidina Umar sai kamo mayafin manzon Allah yace ya rasulullah ya zaka masa sallah alhali shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yace a Umar ba a hana ni in musu sallah ba gafara ce aka hana ni in nema musu Allah yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan lan yaghfir Allah lahum ko ka nema musu gafara ko baka nema musu gafara ba kai koda zaka nema musu gafara sau 70 Allah ba zai taba gafarta musu ba annabi yace da a ce na san cewar in na nema musu gafara sama da 70 din Allah zai gafarta musu to zan nema musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga yayi wa shugaban munafukan nan sallah bayan an idar da sallah an je an burne shi sai ayat qur'ani ta sauka wala tusalli ala ahadin minhum mata abada har abada karka sake yin sallah ma wani cikin munafukai kaga wannan ta mara baya wa ra'ayin sayyidina Umar sayyidina Umar shi ba da fahimtar ayi sallah wa munafukai to annabi kuma ya shiga yayi wa shugaban munafukan nan sai ayat qur'ani ta sauka ta hana annabi sallallahu alaihi wa sallama ƙara yin sallama wani cikin munafukai yanzu mun samu guda nawa mun samu guda biyar to mu ƙara ɗaya amma sun fi shida kawai dai muna kasu ne a babin misalai da zai nuna ma cewa ba iya ukun bane lokacin da aka yi kazafi wa matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummuna Aisha Allah ya dade ita shi wannan shugaban munafukan shi ya kirkiro kazafin ya kirkiri ƙarya na jifar mata annabi da zina yayi ta yada ta cikin al'umma labari yayi yado ya watsu ya shahara ya bunkasa ya watsu cikin garin Madina cewa ai Aisha ta yi zina subhanallah to wannan al'amari ya daga annabi hankali saboda shi annabi ya san wace ce Aisha ya san in ma an ce Aisha ta yi kaza annabi ya sani in za ta yi ya sani in ma ba za ta yi ba ya sani to ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin matsanancin yanayi to shine ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga bibiyan sahabbansa yana jin menene ra'ayoyinsu me shawarinsu dangane da wannan magana da ake ta yada shi ake ta yawo da shi cikin garin Madina na jifan matarsa da zina Aisha Allah ya dade to cikin mutanen da ya tuntuba ya ji menene shawarinsu sayyidina Umar yana daga ciki da ya tuntubi sayyidina Umar abinda sayyidina Umar ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya rasulullah waye ya auren maka da Aisha annabi ya ce Allah ne ya ce to ya rasulullah shin kana ga Allah zai rufa ka ya auren maka da matan banza shin kana ga Allah zai ha'ince ka ya auren maka da matan da ba matan kirki ba ba mai kamun kai ba sai ce subhanaka hadha buhtanun azim Allah ya tsarkaka yayi wannan aikin ya aurar wa annabinsa matan da ba mai kamun kai ba Allah ya tsarkaka daga haka aikin Allah ya tsarkaka Allah ba zai yi haka ba subhanaka hadha buhtanun azim to Allah madaukakin sarki lokacin da ya saukar da ayoyi da ya wanke matar annabi guda 11 a suratul nur na zarginta da ake da zina jifanta da ake da zina Allah ya saukar da ayoyi guda 11 ya wanke ta karshen ayoyi daban-daban har guda 2 Allah sai da ya maimaita wannan lafazi na sayyidina Umar subhanaka hadha buhtanun azim sarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan ƙarya ce wacce take kirkirar riya mai girma sai Allah anan lafazin da ya tashi saukarwa cikin alkur'ani ya dace da irin lafazin da sayyidina Umar yayi amfani da shi a yayin da yake bawa annabi sallallahu alaihi wa sallama shawari kan matarsa cewa ya riki matarsa 100%, kuma kar wani kokonto ya shiga cikin zuciyarsa dangane da matarsa, saboda ba yadda za a yi Allah ya masa zaben tumin dare. Matar nan da Allah ya zaba masa, ko tantama Sayyidina Umar baya yi akan cewa matar kirki ce, saboda Allah baya zaba wa annabinsa lagalagan zabi. Kenan Aisha nagartacciya ce tunda Allah da kansa ya zaba wa manzansa ita. To waɗannan kaɗan daga cikin misalai da suke fito mana da yadda Allah maɗaukacin sarki ya marawa ra'ayoyin Sayyidina Umar baya. To amma tambayar da za mu yi a nan ita ce, nan gurin da Sayyidina Umar ya ce wafaqtu rabbi fi talat, na yi muwafaka da Ubangijina, na dace da Ubangijina a gurare guda uku, yanzu kuma mun lissafo wasu gurare bayan uku, me yasa to ya keɓe ukun da ambato? Malamai suka ce a tsari na Larabci idan an ambaci adadi ba wai yana nuna banda adadin babu wani adadi da zai doro a kansa bane, a ana ambatan adadi a babin misali. Misali yanzu da Sayyidina Umar ya ce ya yi muwafaka da Ubangijinsa a gurare guda uku, ma'ana zai babu misalan gurare guda uku, wannan ba shi ke nuna cewa ya takaita da ukun ba, za a iya samun wasu gurare banda uku. Tunda yanzu mun samu wasu gurare har guda uku doriya kan waɗannan ukun da suka zama shida, kuma akwai wasu gurare ma bayan waɗannan suna nan masu tarin yawa da Sayyidina Umar ya yi dace da Ubangijinsa wajen fito da wani hukunci ko wata matsala. Wannan ita ce amsa mafi rinjaye da wasu malamai suka ambata. Akwai wata amsa da wasu malamai suka ambata, sai dai amsar bata da ƙarfi, shi yasa ba za mu hakaito ta ba. To a nan gurin bayanin da muke muna bayani ne kan makamu Ibrahim, wanda Sayyidina Umar ya gusar da shi daga jikin ɗakin Ka'aba, sannan kuma bayan ya gusar da shi daga jikin ɗakin Ka'aba ya kewaye shi da ƙaramin ɗaki. To sai aka kawo mana dalilin ma da yasa aka riki makamu Ibrahim din ya zama gurin sallah sakamakon shawarin Sayyidina Umar. To a nan gurin kafin mu wuce mu je gaba, tambayar da za mu yi a wannan gabar, me yasa Sayyidina Umar ya ba wa annabi wannan shawari cewa a riki makamu Ibrahim a matsayin gurin sallah? Shin annabi Ibrahim ai shi ma annabi ne ko? Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma annabi ne. To me yasa Sayyidina Umar bai wadata da abubuwan da annabi ya zo da su ba, sai ya yi kwaɗayin an je ga wani annabi an ɗauko wani abu da yake da alaka da wani annabi na ibada, alhali annabi ya hani Sayyidina Umar daga wannan ɗabi'a? A hadisi wanda yake ingantacce, Sayyidina Umar ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je ya karanta wasu takaddu na At-Taura, sai waɗannan takaddu da ya karanta sai suka burge shi. Wannan hadisi ne da Jabir ɗan Abdullahi aka samo daga gare shi, wanda Imamu Ahmad ya fidda hadisin cikin Musnad ɗinsa, Imamu Al-Baihaqi ya fitar da hadisin cikin Sunan ɗinsa. Sayyidina Umar ya je ya samu wasu takaddu na At-Taura, ya karanta waɗannan takaddu sai zamanto sun burge shi. Sai ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya Rasulullah, shin kana ga babu laifi idan mun rubuta wani abu na At-Taura da muka samu cikin abubuwan da suka ƙayatar da mu suka burge mu? Manzon Allah sai ya ce a mutahawwikuna antum ya bin al-Khattab, shin kuna kokonto ne dangane da abin da nazo muku har sai kun je kun ɗauko wani abu a cikin At-Taura? Shin yanzu kuma kokonto za ku yi kamar yadda Yahudu da Nasara suka yi kokonto kan abin da nazo musu da shi? Annabi ya ce na rantse da Allah abin da nazo muku da shi fari ƙal yake, tsarkakakke yake, babu kokonto cikinsa, babu shakku cikinsa. Ya ce kuma ina tabbatar maka ya Umar, da a ce Musa yana raye aka aiko ni, to ko tantama babu Musa zai karɓi abin da nazo da shi. Annabi ya gaya wa Sayyidina Umar. To a nan gurin ai inkari ne annabi yake yi wa Sayyidina Umar akan Sayyidina Umar ya je ya ɗauko wani abu na wani annabi ya bar nasa, kama annabi yana nuna masa cewar abin da nazo da shi ya soke duk abin da sauran annabawa suka zo da shi dole ne ku rungume shi 100%. Me yasa yahudu suka ce runguma abin da annabi yazo da shi saboda su suna ga sirriki na Musa kuma su mabiya Musa ne me yasa nasara suka ce runguma abin da annabi yazo da shi su suna ga sirriki na Isa kuma suna ga su mabiya Isa ne to annabi isharar da yake yi wa sayyidina Umar bayan aiko shi duk wani abu da wani annabi yazo da shi ajiye shi ake a zo a rungumi na annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai in abin da annabi wanda ba annabi ba yazo da shi ya dace da na annabi sai a rungume shi ai aiki da shi to me yasa anan gurin sayyidina Umar yake waiwayawa ya koma zamanin annabi Ibrahim alhali kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hane shi akan irin haka din malamai suka ce sayyidina Umar da yaji fadin Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa annabi anittabi millata Ibrahim hanifa kuma ka bi addinin annabi Ibrahim wanda yake miƙaƙƙen addini to sai ga aito abu ɗaya ne da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da annabi yazo da shi da abin da annabi Ibrahim yazo da shi duka abu ɗaya ne tunda har Allah yana umurni wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bi addinin annabi Ibrahim to yana ga in haka ne babu laifi gurin da annabi Ibrahim ya taka ya gina ɗakin Kaaba in an rike shi a matsayin gurin sallah wannan babu laifi tunda Allah ya ce wa annabinsa ya bi addinin annabi Ibrahim alaihi salam shi yasa ya kawo wannan shawari wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan dalilin sayyidina Umar na farko kenan dalilin sa na biyu kuma ya ga cewar wanda ya gina ɗakin Kaaba ai annabi Ibrahim ne to tunda annabi Ibrahim ne ya gina idan an zo ana tunawa da shi mana ya za a yi ana tunawa da shi shine a riki gurin da ya tsaya yayi ginin a matsayin gurin da za a yi sallah na dawafi bayan an kammala dawafi wannan zai sa ana tunawa da shi to waɗannan dalilai guda biyu suka sanya sayyidina Umar ya bada wannan shawari wa annabi sallallahu alaihi wasallama sai kuma Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ta alqur'ani yana umurtar annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa akan su riki makamin Ibrahim ya zama gurin sallah to wannan aiki na biyu kenan da sayyidina Umar yayi a masallacin haramin Makka sai aiki na uku yace washtara duwaran haulal haram sannan ya sayi wasu gidaje waɗanda suke gefen ko kewaye da harami masallacin harami na Makka wahadamaha sai rushe waɗannan gidajen wazadaha fihi sai ƙarawa wannan masallaci na Kaaba ya ƙara masa girma ya ƙara masa faɗi da ya sayi wasu gidaje dake kewayen wannan harami na Makka sai rushe su ya ƙara faɗi da girman masallacin haramin Makka wannan aiki na uku kenan da sayyidina Umar yayi Allah yarda da shi sai aiki na ƙarshe wanda shine aiki na hudu da sayyidina Umar yayi ya nemo yadi wanda yake mai kyau na alfarma daga ƙasar Misra sai zo ya suturta ɗakin Kaaba da shi lokacin jahiliya gabanin zuwan musulunci sun kasance suna sutura wa ɗakin Kaaba da fata na dabba ita za a je mai a ɗinka a harhaɗa sai a zo a yi riga wa ɗakin Kaaba annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya yi fathu Makka ya kwace garin Makka a hannun mushrikai ɗakin Kaaba ya dawo ƙarƙashin ikon musulmai sai daina yin sutura wa ɗakin Kaaba da fata sai yake sutura wa ɗakin Kaaba da yadin da ake kawo shi daga Yaman wannan a zamanin manzon Allah kenan haka kuma abun ya tafi a zamanin sayyidina Abubakar sayyidina Umar da yazo ya zamanto musulunci ya mamaye gurare da dama har ya je ƙasan Egypt ya mamaye yankin Egypt Misra kenan sai zamanto yadin da ake yi a Egypt ya fi wanda ake yi a Yaman inganci da kyau to sai sayyidina Umar yake halarto shi ya taho da shi ya zo ya yi sutura wa ɗakin Kaaba da shi wannan aiki na hudu kenan da sayyidina Umar ya yi a wannan ɗaki na Kaaba wajen bunƙasa shi da kuma faɗaɗa shi to a zamanin sayyidina Umar akwai garuruwa da aka ƙirƙira waɗanda da babu su da aka ƙirƙiri garuruwan kuma aka gina manya-manyan masallatai kuma ya zamanto tun wancan lokaci waɗannan masallatan suna da tarihi a tarihin musulunci har yanzu da nake magana akwai garin Basra akwai garin Kufa, waɗannan garuruwa guda biyu da a zamanin Sayyidina Umar aka kirkire su, suka zama kaman santa na mayakan musulunci. Sayyidina Umar ya ji kyamawa mayakan musulunci su je su yi cuɗanya da waɗanda ba musulmi ba, su ɓata musu ɗabi'unsu, su ɓata musu al'adunsu, sai ya sa aka ƙirƙiri garuruwa da zai zama nan ne santansu, zai zama nan ne sansaninsu. In sun tashi sun je sun yi yaƙi, waɗannan garuruwan za su dawo a yankin Iraki. Shi ne aka ƙirƙiri garin Basra, aka ƙirƙiri garin Kufa, wannan duka a zamanin Sayyidina Umar, Allah yarda da shi. Sai kuma gari na uku wanda shi ma a zamanin Sayyidina Umar aka ƙirƙire shi, shi ma ya zamanto santa na mayaka, sansani na mayaka, shi ne Fustat. To ina ga ƴan uwa, saboda ƙurewar lokaci sai mu dasa aya a wannan gabar. Dan bayanin da ya saura takaitaccen bayani ne da ya shafi yadda Sayyidina Umar ya yi ƙoƙarin bunƙasa harkar kasuwanci ta yadda ya ba da tallafi a harkar sufuri da kuma tsaro da kuma yadda ya inganta wa matafiya rayuwarsu, ya haifar musu, ya samar musu da walwala da nishaɗi da jin daɗi da abubuwan da za su takaita musu kai kawansu da zirga-zirgansu. Insha Allah, Allah maɗaukakin sarki ya kai mu halka ta gaba, za mu duba waɗannan abubuwa a takaice, sai kuma mu je babi na gaba. Abubuwan da muka karanta waɗanda suke daidai, Allah ba mu ikon amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe, Allah gafarta mana. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.